Lalle kuwa me neman ka Afrika da bara. Amma man no be God. Allah ni baba. Muka ce upness. Tashwa kunki kun so.
Aba ya katanya.
Diba muna fukai, anyi gulmaka aka kare ai dare da kai. Muna aska mun ba mu da kai. Amma we just see them for foolers, clack clack. Farin jini kaman proclaim. I know the style hater call me, I dey see black. I dey sing, I dey rock at every shit, man. You can't contest, man. I dey rule dancehall in Anima. I dey rule dancehall in Medina. Which girl go contest? Come show me your badness. Energy to come out of the living in Abayana. Energy to not give you the musu gagabana. Energy to call the list and not have in Bayana. Ooh. Yeah, Jesus. Ooh. What a shame, man. Ooh. Keep on the chatty chatty. Ooh. Wallahi baruana, baruana, baruana. Shesa ku anka ma. Mata zongo, mata mu pepe. Ba mu hawa bisan na. Ba mu tanyan juna. Na tashi na gabarin wani abu. Amma me Allah ni baba. Abinda nazo yake ga kuma she na yi shi wallahi eh ada kuma mata kula yafi ma ku ta support na ku ku ke gulma ana fi waya su ku afani ma domin ba ci na sana ba ni dawa me pussy not for sale never that's why I'm a badass me roll with the real bad man them huh. Ooh, what a shame, man. Ooh, keep on the chatty chatty. Ooh, wallahi baruana, baruana, baruana. Badass, MG baby, you got me to deal with. Yezeme, yezeme, wallahi baruana. Yezeme, yezeme, wallahi baruana. Keep chatting, keep chatting, keep chatting, baruana. Keep chatting, keep chatting, keep chatting, baruana.